أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا وحبيبنا محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. أعزام تاشي كراتمنا شمائل المحمدية والخصائل المصطفوية عن الإمام الترمذي وليك بياني أكن أبي أجم من زن الله صلى الله تعالى عليه وسلم. أجيا مني بياني جمد أروال لرمن زن الله صلى الله عليه وسلم أوجن شن أبنشي wannan kuma zai zo mana game da ma ja a cikin kaulin Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qabla ta'ami wa ba'da ma yafrigu minhu, wato babin da yake magana akan a cikin wato zancen manzo Allah ko maganar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kafin ya ci abinci kuma da bayan ya gama cin abincin. Mana ya ga ce zancen manzo Allah addu'ar da zai yi lokacin da zai ci abinci da kuma bayan ya gama cin abinci wace addu'a ce zai yi, shine kaulin Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. A cikin shi akwai hadisi guda bakwai. Hadisana Qutaybah bin Sa'id, hadisana Ibn Lahiyata, an Yazid bin Abi Habib, an Rashid bin Jambal al-Yasi, an Habib bin Aws, an Abi Ayyub al-Ansari qala kunna inda Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yawman faqurraba ilayhi ta'aman falam ara ta'aman kana azamu barakatan minhu awwalu ma akanna wala aqalla barakatan fi akhirih. Kunna ya Rasulullahi kayfa hadha? Qala inna zakarna isma Allahi hina akanna ثم قعد من أكل ولم يسمى الله تعالى فأكل معه الشيطان. توانا حديثن زينونا منا واتو فرقو إذن زاكو تا أبنشي أي بسم الله إذن كو كوهارشن أبنشي أي بسم الله دباتين كو كواني زي كواني زي بسم الله كواني دباتين سنن كو فارشن أبنشي سنن ينا نونا منا شوى إذن كنا تكنتين أبنشي سيواني يزو to idan zai zo ci abinci shi ma ya bismillah. Wannan hadisin zai nuna mana haka. Idan kuma bai bismillah ba to duk zai bata muku fa abin da kuke na baya. Zai bata muku wannan albarkai to wannan bismillah da kuke ta baya ya zama ta shafa waccan. Idan bai bismillah ba to wannan shine yake nuna mana cewa koda idan mutane suna cin abinci sun yi bismillah gaba ɗayan su, hey wasu suka zo to su ma su bismillah. Sannan zai nuna mana fa'idar da na farko idan ba su yi bismillah ba wasu suka zo to su yi bismillah. Idan kai bismillah kai kuma wannan bismillah taka da kai ta shafe wannan sharrin nan mutanen nan na farko da suka zo ba su yi bismillah ba su kuma ta shafe su. Yawwa, to shine wannan zai nuna mana wannan hadisin. Shine yake cewa Abi Ayyub al-Ansari wanda shine ya karbo hadisin daga rishi aka karba yake cewa kunna inda Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yawman, mun kasance a wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wata rana, fa qurraba ilayhi ta'amun, sai aka kawo abinci ga manzon Allah. Falam ara ta'aman, ba mu taba ganin wani abinci ba, kana azama barkata, wanda yake cewa fi girman albarka minu daga wannan abincin da aka kawo ranai. Awwalu ma akanna, farkon lokacin da muka shafa, amma farkon cin mu da muka yi ba mu ga wani abincin wanda yake zama mafi yawan albarka ba irin wannan abincin. Wala aqalla barkatan fi akili, sannan kuma ba mu ga abincin da ya zama kuma shine mafi karancin albarka a cikin karshen shi ba irin wannan abincin. A farko yayi albarka sosai, amma fa a karshen shi kuma albarkai ta karanta, babu albarkai eh ta karanta. Kunna sai muka ce ya Rasulullahi kai fa haza, ya manzo Allah yaya haka? Mun ga farkon abincin nan yayi albarka amma karshen shi kuma ba albarka. Kala sai manzo Allah ya ce inna zakarna ismallahi ina akanna, hakika mun ambaci sunan Allah lokacin da zamu ci. Summa ka adama man akala walam yusammi Allah ta'ala, sai wanda summa ka ada sanan ya zauna wanda ya ci bai ambaci sunan Allah ba. Fa akala ma'ahu shaytan, sai shaytan ya zo shi tare da shi, sai ya zama albarkai tare da shi. Wannan albarkai da muka ci ta farko din nan babu ita yin sai dai kadan daga cikin ta, tunda yace wala aqalla barakatan, mafi karanci kaga akwai ɗan kadan kenan amma ba da kai ta farko din ba. Hadathana Yahya bin Musa, sana Abu Dawud, sana Hisham bin Dastawai, an Budayl al-Uqayli, an Abdullah bin Ubay bin Umayr, an Umm Kulsum, an Aisha ta qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza akala ahadukum fa nasiya an yudhkara isma Allah ta'ala ala ba'ani falyaqul bismillah awwalihi wa akhirihi. Ya yabi Musa zan tadam, Abu Dawud ya zan tadam, Hisham ad-Dastawai ya zan tadam, an Budayl daga Budayl al-Uqayli daga Abdullah bin Ubay bin Umayr daga Umm Kulsum daga sayyidatina Aisha take cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idza akala ahadukum, idan dayan ku yace abinci, fa nasiya an yudhkara isma Allah ta'ala, sai man ta bi ambaci sunan Allah ba ala tsani a bisa abincin sa, falyaqul ya fada bismillahi awwalihi wa akhirihi, yace bismillahi awwalihi wa akhirihi. Idan ka manta ka ci abincin na farko amma baka ambaci sunan Allah ba, to na biyu din sai ka ambaci sunan Allah. shi yasa wannan an tambayi Sheikh Usman Dan Fodio haka sai Sheikh Usman Dan Fodio aka samu wani daga cikin daliban sa sai ya tambaye shi yace idan mutum yana cin abinci shi na farko bai bace sunan Allah ba ya zai sai ta sai ka ambata ga nabiyin eh sai ce bismillah awwal hiwa akili a bismillah na farko wanda nace ban yi bismillah ba da ma na karshen abincin gaba daya eh sai ce mace to idan kuma nace na farko ban yi bismillah ba nace na biyu ban yi bismillah ba ya zai yace idan na uku yake bismillah sai ce to idan nace na uku kuma ban yi bismillah ba fa yace kai kuma wani irin ruge ne haka ta abinci kai loma so uku baka kubo shi ba to kaga wannan sufanci kenan eh ya nuna mana sufanci ne karfin gaske حدثنا عبد الله بن سباح شيخ مالك وزير تجا ديك تتل ابن سي cikin cikin kasa ne aje kwanta kai kanin shi eh sabai da hashimi da basariyun sana abd al-ala an ma'amar an hisham bin urwata an abi an umair bin abi salamata annahu da kala ala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa in bahu ta'amun fa qala idin ya ub ya bunayya kasamallahu ta'ala wa kul bi yaminika wa kul mimma yalika an karbo daga abdullahi bin sabahi na zantar da mu al-hashimi da basariyun Abdullah al-A'la ya zantar da mu eh ko Abdul A'la ya zantar da mu daga Ma'amar daga Hisham bin Urwata daga babansa daga Umar bin Abi Salamata annahu da kala da Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kare shi ya shiga bisa manzala sallallahu alaihi wasallam wa inda huda amin a tare da shi akwai abinci fa qala yace idmi ya bunayya yace kusanto mana ya kai dan nan ci abincin nan fa sallallahu ta'ala maka ambaci sunan Allah idan zaka ci wa kul biya minka kuma ka ci da damanka wa kul mimma yalika ka ci wanda kuma ke gabanka kare in kana cin abinci kaga shi wannan hadisi yana nuna mana in zaka ci kai bismillah sannan kuma in zaka ci abinci ka ci da dama ba da hagu ba sannan in zaka ci ka ci wanda ke gaban ka ba ka ringa gira hannu ba can kana doko na gaban wani kana ci ba a'a ka ringa dokar wanda ke gaban ka shi zaka ringa ci ba wanda yake na gaban wani ba eh hadisuna amma malamai sun ce sai dai idan iyalanka ne in iyalanka ne zaka iya doko wanda kake so eh in iyalanka ne zaka iya doko wanda kake so zaka iya doko in kaga wani can ya buge ka sai ka dauko shi ka ci shi amma in ba iyalanka bane ko ina ne ka rinka cin abinci a gaban ka eh kamar yadda idan kana cin abinci idan irin wanda yake dauka kwara kwara ne kawai dan wake sai kaga yan uwa gaba ɗaya suna daukar uku uku to kai ma rinka daukar uku ko da biyu ka gana daukar uku uku to kai ma da uku uku in bi 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 ake daukar uku bi 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 in dai dai ake daukar uku dai dai shi ma ka ce idan kin iyalanka ne in suna daukar bi bi in kai gada ma dauko biyar ka ci to shi ma ba matsala saboda kai ka kawo a to aiki kuma nan kuma ya zama haɗi ne luri ne dole eh dole sai an ji an doko na'am hadathana muhammad bin gailan sana abu ahmad az-zubairiyyun sana sufyan ats-tsauriyyun ana abi hashim ana isma'il bin riyahin ana abihi riyahin bin abi rafi ana abi sa'id al-khudriyyun qala kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam idza faraga min ta'ani qala alhamdulillahi allazi ada amana wa taqana wa ja'alna muslimin an karɓo daga Muhammad bin Gailan Abu Ahmad Zubairiyyin ya zantar da mu Sufyan Tsauri ya zantar da mu daga Abi Hashim daga Isma'il bin Riyajin daga babansa Riyash bin Abi Rata daga Abi Sa'id al-Khudri yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zance idza faraga min tsani in ya gama daga abincin sa kala yace alhamdulillahi allazi a'amana wa saqana wa ja'alna al-muslimin ga abincin wato ga addu'a da yake fada bayan ya gama cin abinci sai zama nan kowa ya harda shi eh kowa ya harda shi ko kuma wato akwai dide daban-daban suna da akwai wanda zai ce ma alhamdulillahi allazi al'amani eh alhamdulillahi allazi al'amani wa askani a ba shi ba alhamdulillahi allazi al'amani wa arwani wa askani ko kaga addu'a ta abin gamman saboda ba ita nake yi ba addu'an dai suna da yawa waɗanda ake yin addu'a sun zo waɗanda ake yin addu'a za a ci abinci eh ko kuma in ka gama cin abinci eh ko kuma in an gama cin abinci wani na son fadi wannan ita addu'a ne wanda ita idan kai ta ma Allah ya gafarta ma zanubin ka gaba ɗaya tun daga ranar da mahaifi ka tayi ta haife ka gaba ɗaya ba kai ba wannan zanubin na'am to shine hadathana muhammad bin bashar sana yahya bin sa'id sana thawr bin yazid sana khalid bin ma'dan ar abi umama ta qala kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ru'iyat al ma'idatu min bayni yadayhi yaqulu alhamdulillahi hamdan katiran tayyiban mubarakan fihi bihi ghayra muwadda'in wala mustaghanan inda rabbuna muhammad bin bashar ya zantar da mu daga yahya bin sa'id daga thawr bin yazid shi ma ya zantar da mu Khalid bin Ma'dan ya zantar da mu ana Abi Umama ta yake cewa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zalla sallallahu alaihi wasallam ya ce izaru ta'atil ma'idatu idan aka doke madurgujin abinci min bayne daji a gaban sa wato idan aka doke abinci daga gaban manzala sallallahu alaihi wasallam ma'ana in ya ci ya koshi idan aka doke shi daga gare shi ya kula haiti alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kayra muwaddain wala mustaganan an rabbuna shi ma na addai yake fada kaje ko ka haddace wancan ko ka haddace wannan kaga duk yana daga cikin addu'o'in da ake fada shi ma idan wato bayan an gama cin abinci حدثنا أبي بكر محمد بن أبان تناوشي عن هشام الدستوائي عن بديل بن ميسرة الأكيليين عن عبد الله بن أبيد بن أمير عن أم كلثوم عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يأكل الطعام في ستة من أصحابه فجاء أعرابي فأكله بلقمتين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو سمى لكفاكم Muhammad bin Abana wato Abu Bakar Muhammad bin Abana ya zantar da mu wakiun ya zantar da mu daga Hisham da Sawaiyun daga Budayl bin Maisarata al-Uqayliy daga Abdullah bin Ubayd bin Umayr daga Umm Kulsum daga Aisha radiyallahu anha qalat take cewa Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana cin abinci fi sittati min ashabi a cikin mutane shida daga sahabban sa faja Arabiyun sai wani balarabi yazo fa akalahu sai ci shi bilu kuma tayi da loma biyu lakin ji kawai shi abincin faqala rasulullah sallallahu alaihi wasallam himan zalla sallallahu alaihi wasallam yake lausan malaka fakum da yayi bismillah da yayi shi ku abincin gaba daya to da yayi bismillah ba kawai na zuwa sa ne shikenan kawai sai hadin shi hadathana hannadu wa mahmud bin gailan qala hadathana abu usamata an zakariya ibn abi zaida an sa'id bin abi burdata an anas bin malik qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna allaha la yarda ala al-abd an yakula al-akalata fa yahmaduhu alayhi aw yashrabu sharbatan fa yahmaduhu alayhi annabi ya zantar da mahmud bin gailan shima ya zantar da mu qala sun ce hadathana abu usamata ya zantar da mu an zakariya daga zakariya ibn abi zaida daga sa'id bin abi burdata daga anas bin malik yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake inna allaha haqiqa allah la yarda lalle yana yarda an al-abd gabawa an yakula al-akalata yaci loma daya fa yahmaduhu alaiha ya gojewa allah akanta aw ya sharba sharbatan ko ya sha guda fa yahmaduhu alaiha shi ma ya gode mashi akanta ma'ana allah ya yarda da wannan mutum in ya ci abinci ya ce alhamdulillah na'am babu ma ja'a fi ikrari rasulullah wa fi hadithan zamu shiga babi na 29 da yake magana akan akushin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hakin shi akwai hadisi guda biyu yaya akushin manzon Allah yake hadithan al-husayn bin al-aswad al-bakdadi sana amr bin muhammad sana isa bin tahman an sabitin qala akaraja ilaina anas bin malik qad haka shabin dalizan mubabban bi hadidin fa qala ya sabitu hadha qad rasulullah yace husn bin aswad al-bagdadi ya zantar da mu amr bin muhammad ya zantar da mu isa ibn tahman ya zantar da mu an sabitin daga sabita yake cewa akarji ilaina anas bin malik ya fito a gare mu ya fito mana da qadaha kashabin wani akushi ne ici an san wannan ko akushi misali na ikin wannan musamman ma filani suna amfani da irin shakan za su yi lima za a ga shi kamar na ici wanda ake kerawa an gane to shine akushi yace galizan mai kauri mujaddiban jahalidin wanda an daddaure shi an sassaka shi da karfi fakala sai shi wannan yace ya sabitu wato shi annabi malik din wato sai yace ya sabitu haza qadahu rasulullah wannan shine akushin manzon Allah hadathana abdullahi bin abdurrahman sana amru bin asim sana ammadu bin salamata sana kumaidu wa sabitun ananas kala qadasa fa qaitu rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi hadha alqadhi sharaba kulluhu alma'a wa najizu al-asr wal labana abdullahi bin abdurrahman ya zantar da mu amru bin asim ya zantar da mu ammad bin salamata ya zantar da mu kumaidu ya zantar da mu sabitu daga anas kala take cewa laqad sabaitu rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi hadha alqadhi haqiqa na shayar da manzala sallallahu alaihi wasallam da wannan akushin ash-sharaba kulluhu sha gaba daya wato duk wani abu da ake sha in dai shin shi ake na ruwa ne haka to na shayar da shi a cikin wannan akushin yace arma a ruwa ne annabizin ko tsimi ne wal asala da zuma wal labana da nunu din na sha da shi a cikin wannan akushin to babu ma ja'a fi fatihati rasulillah babu kenan da yazo a cikin kayan marmarin manzon Allah a cikin shi akwai shi ma da sai guda bakwai kayan marmari sai akwai kayan marmarin da manzara sallallahu alaihi wasallam yake sha'awa shi ma kuma yake son su to shine za a ambata hadathana isma'il ibn musa al-fazari sana ibrahim ibn sa'd ana abi ana abdullah ibn ja'far qala kana nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu al-isaa'a bir-ra'i isma'il ibn musa al-fazari ya zantar da mu ibrahim ibn sa'd ya zantar da mu daga babansa daga abdullah ibn ja'far yace manzara sallallahu alaihi wasallam ya tsanci al-isaa yaqulu al-isaa yana cin juma eh bir-ra'i da dabino danye eh wato ya ga shi ar-ru'adi din sai dan to ru'adi mana dabino danye wanda ya nuna amma bai mushi ba shine ru'adi dabino danye to manzala yana cin duma tare da dabino danye to kaga wannan yana daga cikin kayan marmarin manzala duma da kuma dabino danye hadathana abdatu bin abdullah al-kuzai al-basri sana muawiyah bin hisham ana sufyan ana hisham bin urwata ana abi ana ajid radiyallahu anhu ana nabi sallallahu alaihi wasallam ya kana yakulu al-basbika bil ru'adi abdullah bin abdullah al-kuzai al-basri ya zantar da mu muawiyah bin hisham ya zantar da mu sufyan ya zantar daga sufyan daga hisham bin urwata daga babansa daga ajid Allah ya kara mata yadda ana nabi sallallahu alaihi wasallam hakika manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kana yakulu al-basbika ya kasance yana shan kankana bil ru'adi tare da dabino da danye hadathana ibrahim bin yaquba sana wa abun bin jaririn sana abi qala sami tu humaydin yaqulu aw qala hadathani humaydin qala wa abun kana sadiqan lahu an anas bin malik qala ra'aytu nabiy sallallahu alaihi wasallam yajma'u bayna al-kirbizi war-ru'adi ibrahim bin yaquba ya zantar da wa abun bin jaririn ya zantar da abi ya baba na zantar da yake cewa naji humaydin yana yaqulu yana cewa aw qala ko kuma yace hadathani humaydin humayd ya zantar da qala wa abun wa abi yace wa kana sadiqan lahu ya kance aboki ne a gare shi ai ana jini malik daga ana jini malik kada yace ra'aytu nabiy sallallahu alaihi wasallam naga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya jama'u bayna al-kirbizi yana hadawa tsakanin kankana eh wanda kalar wato wanda kalar ita wannan kankana take haka fatsi-fatsi kirbizi ana ce mata kankana sannan kuma akwai suna da ake mata wanda sunan manta shi ne gaskiya amma ina san insha Allah zan binciko mana wanda shehu ya faɗa min a cikin kayan marmari da aka ambata a cikin wannan littafin muwatta na zakasa in za a yi zakka eh yawa to kaji ma kai ka rike rizga kenan ko yake nan yawan da kai kaji ma kai ka rike to rizga eh to amma wannan malamai da yawa suna fasara shi da kankana ne fatsi-fatsi za ka ga kankana ta bata nuna ba ta bata irin nuna ba haka eh to ana ce mata rizga ana ce mata wannan kankana ne fatsi-fatsi shi wannan kirgizi din kowane din malamai suna kiran shi da haka to duk ko ne zaka iya rubuta ka aje saboda irin haka warutabi da kuma shi danyen dabino hadathana muhammad bin yahya sana muhammad bin abdul aziz ar-ramli sana abdullah ibn yazid bin salsi ana muhammad bin ishaq an yazid bin ruman an urwata an aisha radiyallahu anha ana nabi sallallahu alaihi wasallam akala basika bir-ru'adi shi mari irin wannan hadisi ne da muka gama wato hakika manzo sallallahu alaihi wasallam yakan cin kankana tare da kuma danyen dabino hadathana qutaybah bin sa'id an malik bin anas wa sana'i sahaka bin musa sana ma'an sana malik an su'aid bin abi salim ana abi ana abi hurairah ta qala kana nasu idza ra'aw awwala samaratin ja'u bi ila nabiy sallallahu alaihi wasallam fa idza tazahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala allahumma barik lana fi samarina wa barik lana fi madinatina wa barik lana fi sa'ina wa fi mujjina allahumma inna ibrahima abduka wa khaliluka nabiyyuka wa inni abduka wa nabiyyuka inna huda atali makkata wa in yada uka lil madinati bi misli ma da aka bi hil makkata wa mislahu ma'ahu qala suma yada u asgara walidin garaku fa yudi idzalika samara kuje mata bin sa'irin ya zantar da mu daga malik bin anas isaka bin musa zantar da mu ma'an ya zantar da mu malik ya zantar da mu daga sahid bin abi talih daga babansa da abi hurairah ta yake cewa kanan nasu mutane sun kasance izara awwala samari ja'u bihi ila annabi sallallahu alaihi wasallam idan suka ga farkon ƴaƴan itatuwa sai su zo da shi wajen manzala sallallahu alaihi wasallam kamar misali idan ka shuka dabino misali shekara dabino ce sai ta zo to sai su sauri su je su ebo dabino kafin lokacin idan nuna a ji a waye sai da sai su ebo sai su kawo mu manzan Allah eh to idan ka kawo manzala sallallahu alaihi wasallam fa idza kadahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam idan manzan Allah ya rike shi to sai ya fada shi Allahumma barik lana ya Allah kai mana albarka shi sunar na a cikin ya'yan itatuwan mu gaba daya to idan ya faɗi wannan abu a gaba ɗaya daga nan har ƙarshe to sai ya zama cewa duk ayyukan kasuwan sun yi albarka da kuma awan da kasuwancin na garin gaba ɗaya duk sai ya albarka to shine zai fada shi ya Allah kai mana albarka fi sumarina a cikin ayyukan itatuwan mu wa barik lana fi madinatina kai mana albarka kuma a cikin madinan mu wa barik lana fi sa'ina kai mana albarka a cikin sa'in wafi muddina da kuma cikin mudunmu Allahumma inna ibrahima abdaka ya ubangiji hakika annabi ibrahim bawanka ne wa kaliluka kuma badadayenka ne wa nabiyyuka annabinka ne wa inni abdaka ni ma bawanka ne wa nabiyyuka kuma wato ni annabinka ne wa innahu da'aka to shi annabi ibrahim ya roke kalima kata ga makka ya yi roko a gare ka ya roke kalima kata wato kai ma makka albarka da ayin itatuwanta da sa'inta da komai nata ya lada mata albarka annabi ibrahim yayi maka wannan wato ya roke ka akan haka to wai ni a da uka limadinati to ni ma ina roƙonka da madina wannan madina bi muslima da aka bi misalin abin da ya roke ka da shi limakata ga makka wa mislahu ma'ahu kai da makkanin ka ma misalin tare da shi to shi yasa zaka madina take wato wannan makka ayyan marmari da kayan abubuwa sai kaga wani abu a madina in ka je makka ma ba ka shi ba eh saboda manzo Allah yake kalinka eh kaninka shi ma shine wa mislahu din kaninka shi ma'ahu tare da abin da shi annabi ibrahim din yayi addu'a ga makka shine ma'ahu din eh kala sai yace su mai da u bayan ya faɗi wannan addu'a su mai da u a sigara walidin sai ya kira mafi karamin wato sai ya kira mafi karancin yaro ya kira karamin yaro kenan ya rahu da ya ganshi a kusa da shi haka sai yi ji zalika samari sai bashi wannan ayyan itatuwan da aka kawo mai yayi wannan addu'a sai bashi yaron sai ci eh hadathana muhammad bin humayd al-raziyyun كان إبراهيم بن المقتاري أنا محمد بن إسحاق أنا أبي عبيدة بن عمار بن ياسر أرض بيء بن معوز بن أفراء قالت بأسني معاذ بن أفراء بإناء من رتب وعليه أجر من إساء زقب وكان النبي صلى الله عليه وسلم يشب الإساء فأتيته به وعنده جلية فقدمت عليه من البحرين فملأ يده منها فأتانيه فأتانيه Muhammad bin Humayd Raziyun ya zantar da mu Ibrahim bin Muqtar ya zantar da mu Muhammad bin Isaaq ya daga gare shi daga Abi Ubayd bin Ammar bin Yasir daga Rabi'i bint Mu'awiz bin Afra'a qalat ta ce ba ka ni Mu'az bin Afra'a Mu'az bin Afra'a ya aike ni bi kina'in da wani akushi kina'in haka ce kina'in shi ma akushi kamar yadda aka ce kada hun dinnan mir rudadin shi wannan akushin daga a cikin shi akwai dabinai danye wanda bai nuna ba wa alayhi ujru min kisa'i zugubin a gare shi akwai kuma ujri kada min kisa'i na daga na daga kwakwamba kisa'i kwakwamba shi duma din nan dai kwakwamba ita ma duma wato ana ce mata kwakwamba zugubin wanda bai ida nuna ba jikinsa akwai haka kaman wato kaman gashi haka shi ne zugubin shi wannan kwakwamba din bata irin na zugubin akwai dan gashi a tare da ita wa kana nabi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kance yuhibbul kisaa yana son duma ko kuma kwakwamba din fa sai tuhu bihi sai nazo mai da shi wa inda hu hiliyatun a tare da shi akwai wani dinari hiliyatun ma'ana dinari hiliyatun dinari haka na kayan ado wanda ake ado da su dinari ne wanda zaka iya zuwa ka saida haka karqadimat alaihi an kawo mashi ita min al-bahraini daga wani gari bahrain wanda ake yin kawo mashi na zakka da sauransu to an kawo mai ita fama da ayyadahu minha sai ya cika hannun shi daga wannan zinari din fa dani sai ya bani kaga wannan hadisi yana nuna mana kenan cewa idan aka baka wani abu idan aka turo mutum aka bashi aka kawo ma wani abu to zaka iya dan bada wani dan sakamako kamar yadda yanzu shehi ke yi akwai wani gida da ake kawo mashi abinci kullum bayan magriba wani almajirin sa ne wanda kullun abinci tuwon shinkafa yake kawo mai kullun tunda naje kuma haka ake har yanzu haka yake to duk wanda ya kawo abinci sai da kinera da sai yana bashi 20 yanzu kuma 50 ake bashi sai kullun sun nan kuma shi ya bashi 50 to kaga wannan sunna ce ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ita ma idan ta aika ta wato idan aka aika ta da wannan akucin a cikin shi akwai da binu da kuma ujirin kadan na daga ita wannan kwakwaba ko kuma wannan dumai zugubin wanda bata ida nuna ba akwai dan gashi a tare da ita sauran dan gashi a tare da ita to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yuhibbul kisa yana son ita wannan dumai ko kuma kwakwamba fa sai tuhu bihi sai na zo manzo Allah da ita wa inda wuhi yakan akwai zinari a tare da shi da yawa karka da mata alaihi min al-bahrain da aka kawo mashi daga bahrain kama la ayda hu sai cika hannun shi min har daga ita wannan dinari din fa dani sai bani da hadarita hadathana ali bin hujrin hadathana shariqun an abdullah bin muhammad bin aylin عن الربيع بنت معوز بن أفراء قالت أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بكناء من رطب وأجر زغب فأتاني كمرة كفه هليا أو قالت ذهبا شو كذا دي 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 كمان حديث يدي ده جماعي يأتي معنا علي بن هدير يهذا تدمو shariku ya zantar da mu Abdullahi bin Muhammad ya zantar da mu bin Aqilin daga Rubai'in binta Mu'awizin binta Afara'a take cewa nazo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bikina inda wani akushi haka min rudajin na daga dabini wa ujirin da kadan kuma daga wannan zugubin daga ita wannan wannan kadan daga wannan kwakwan badin wanda bata ida nuna ba fada ni sai ya bani mil aka fihi cike da tatinsa hili huliyan na shi kayan ado au kalab zahabin ko kuma cewa ke zinari eh huliyan na kayan ado haka inda yake kayan ado ana nufin zinari ko azurfa haka eh alhamdulillah sai mu dana ku ma sai ku kara na ga kacin gaba da zani eh to alhamdulillah gobe mu tashi wato ba mu fi sifati sharabu rasulullah sharabu rasulullah mana abin sha bayan nan kuma mu tashi shurbi rasulullah mana shi ma akwai babin shi kuma shurbi rasulullah ana kuma sharabu ya ga sai sharabu shine abin sha shurbi kuma shine shan yadda manzo Allah ke shan to shine za a yi bayani in Allah ya kai to alhamdulillah اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق ناصر الله حجب الحج بهدي الى صراط المستقيم والى الهي حق الانبياء العظيم سبحان ربك رب العزه عما يصفون الحمد لله رب العالمين